نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والغسل لدخول مكة مستحب. Wato malam yana ci gaba da ambato mana abubuwan da suke sunnoni ne da kuma farillai da kuma mustahabbai. Yace wanka saboda shiga birnin Makka a wannan guri da ake ce da shi dhi'uwan mustahabbun, wato abun so ne, ana so ga dukkan wanda zai shiga birnin Makka, imma saboda ibada ta aikin hajji ko ta umara, imma saboda harkar kasuwanci, imma saboda ziyara, to ana so yayi wanka a wannan guri da ake ce da shi dhi'uwan ko kuma muhassab. Wal jam'u laylatal matari takhfifun, wato hada tsakankanin sallal magruba da isha'i a daren da ruwa yake ci, hadiri ya gangama bakin magruba kuma aka fara ruwa kamar bakin ƙwariya, kamar zubal ƙwariya, wato ta ba tsayawa. To a hada tsakankanin magruba da isha'i a cikin masallaci a yi su, bayan an yi magruba mu ba sharatan a tashi a yi sallar isha'i. Wannan takhfifun sauƙaƙawa al'umma ne, wato a cikin shi akwai rashin wahaltar da jama'a ga tahiyya biyu, tahiyyar sallar magruba da kuma tahiyyar sallar isha'i. Amma idan aka hada su aka yi su duka a lokaci daya, za ka ga cewa wannan kai kawo ya ragu. Sannan kuma idan mutum ya koma gida zai kwanta ya huta ne, amma idan aka gama jam'i ba za a tsaya ba a ce sai an yi, wato ba za a tsaya ba a ce sai an yi wata hira-hira ko kuma ruwa ya kahe, sannan kuma za a komo gida. Ana gama sallah za a rufe masallaci, kowa ya tafi gidan shi. Wa qad fa'alahu al-khulafa'ur rashidun, haqiqa khalifofi na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda suke shiryayyu kuma waɗanda suke kiran bayin Allah zuwa ga hanya wanda take ta shiriya, sun aikata abin da ake ce da shi aljam'u saboda matsalar ruwan sama. Wal jam'u bi arafata wal muzdalifati sunnatun wajibatun, malam yace hada tsakankanin sallar az-zuhur da al-asr a wannan guri da ake ce da shi arafa. To a hada tsakankanin sallar az-zuhur da al-asr ayi jam'i taqdim a wajen karfe 1 na rana ko karfe 2 irin namu na nan kenan. Ayi sallar az-zuhur da al-asr a wannan guri da ake ce da shi arafa sunnatun wajibatun, sunna ce wanda take mai karfi. Wal muzdalifati, sannan kuma hada tsakankanin magruba da isha'i a wannan guri da ake ce da shi muzdalifa, wato a hanya wanda bayan an yi tsayuwar arfa inda za a je a kwana a can muzdalifa, to ayi a tafi can, sai an tafi can ayi magruba da isha'i ayi jam'u ta'khirin, wannan shi ma sunna ce wanda take mai karfi. Wa jam'ul musafiri fi jiddi sayri rukhsatun, wato dan bulaguro ya hada tsakankanin salloli guda biyu waɗanda suke da tarayya a cikin lokaci, irin ya hada tsakankanin az-zuhur da al-asr ko ya hada magruba da isha'i. To hada tsakankanin su a cikin tsananin tafiya, wato ana cikin tafiya kuma tafiyar nan akwai wahala a cikin ta, saboda a bulaguro akwai wahala kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa. Manzon Allah ya ce as-safaru qita'atun min al-azab yamna'u ahadakum da'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil al-awda ila ahlihi. Wato wannan shi kuma rukhsatun, rukhsa ne, wato sauki ne aka yi gare shi saboda kada ya zamanto yana shan wahala. Wa jam'ul marid yakhafu an yughlaba ala aqlihi takhfifun, mutumin da baya da lafiya, marar lafiya wanda yake jin tsoron za a ci karhin shi, za a ci nasara akan hankalin shi a lokacin sallah ta biyu, to shi ma jam'in shi wannan takhfif ne wato saukaka mai ne akai wa kadhalika jam'uhu li'illatin bihi fayakunu dhalika arfaqa bihi malai yace wa kadhalika jam'uhu haka nan kuma jam'in marar lafiya tsakankanin az-zuhur da al-asr ko magriba da isha'i saboda wata illa wanda take tattare da shi to shi ma wannan takhfifun lahu ne wato an saukaka mai ne yana da damar yi haka fa yakunu dhalika arfaqa bihi dhalika wato wannan jam'in fa yakunu arfaqa bihi yana kasancewa shine yafi sauki ga shi wannan marar lafiyar to idan har ya zama to jam'in shine mafi sauki a gare shi to zai yi jam'in idan ya hada tsakankanin az-zuhr da al-asr imma yayi jam'i taqdim imma yayi jam'i wanda yake suri wanda shine an ya jama'a baina salatin zuhri wal asr fi akhir waqtin zuhri wa awwal waqtin asr wannan shine ake ce da shi jam'i suri to wannan yana zamantowa shi in ya zamanto shine mafi sauki a gare shi wal fitru fi safari rukhsatun wato aje azumi mutum ya aje azumi a cikin halin bulaguro wannan rukhsa ne wato an yi mai rangwame ne shari'a ta musulunci ce ta diba ta ga yanayin da mutum yake shiga cikin bulaguro idan yayi na wahalu da gajiya da takima to sai zaman to ta rangumta mai a cikin bulaguro a cikin watan ramadana yana da damar ya aje azumi saboda wannan bulaguron nashi wa illam tanalhu mashaqqa wato ko da wahala bata same shi ba a cikin wannan bulaguro din wal iqsaru fihi wajibun malam yace amma mutun ya gajarta sallah mai raka'a hudu ya maido ta raka'a biyu wannan wajibun sunna ce wanda take mai karfi dan haka idan ya cika ta ba laifi a kan shi amma dai ai ya kasura wannan shine abin da aka sani dan bulaguro yayi kasaru wannan shine abin da yake sananne kamar yanda nana Aisha Allah ta'ala ya kare yadda da ita ta tafi akai maiki alayhi salatu wassalamu hadithin nana Aisha wanda yana cikin Bukhari da Muslim wato as-salatu awwalu ma furidat raka'atani fa uzidat salatu al-hadri wa utimmat salatu as-safar wato maiki alayhi salatu wassalamu yace sallah farkon yanda aka farzanta ta lokacin da aka farzanta ta raka'o'i bb ce kawai ake raka'o'i bb to sai aka ƙara waɗansu adadi na raka'o'i a cikin waɗansu salloli a cikin sallah ta halin zama a gida a az-zuhur a ƙara biyu al-asr a ƙara biyu a magriba a ƙara ɗaya a isha'i a ƙara biyu an gane ku amma kuma salatu safar tana dan a matsayin ta na raka'a biyu in banda sallar magriba to shine yace malai yace anan wal iqsaru fihi wajibun dan akwai wadanda suke ganin cewa idan mutun yayi itimami baya da sallah saboda ba shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi raka'atal fajri min ar-ragha'ibi malai yace raka'o'i guda biyu wanda ake yin su na nafila bayan alfajir ya keto kafin a yi sallar as-subahi minar ragha'ibi wato suna daga cikin abubuwan da aka kwadaitar a wajen aikata su wato suna daga cikin nafiloli wanda shari'a ta musulunci ta waiwaye baya zuwa gare su wanda ta yi tsokaci a kansu wanda ta yi bayani a kan faralarsu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha wato raka'o'in nan guda biyu da mutun zai yi na nafila bayan al-fajr ya keto kafin salatu subhi wato darajar su da dimbin ladan da yake tattara a cikin yin su wato yafi duniya da abin da ke cikin duniya wa qila min as-sunan wadansu daga cikin malamai suka ce raka'atul fajri wato suna daga cikin sunnoni amma dai zance mafi inganci mafi shahara a malikiyya shine raka'atul fajri minar ragha'ib wa salatu ad-duha nafilatun. Malam yace sallah wanda ake yin ta ta nafila bayan rana ta huto, gulgudan yanda yake halitta a yi nafila zuwa rana ta take tsakiya, to wannan sallah ta nafila da mutum zai yi wannan nafilatun, wannan nafila ce. To salatu ad-duha lokacin ta yana da kai tsawo, zai kai kusan awa 5 ko 6, an gane ko? Tunda wani lokacin tun karfe 7:30 ya halitta mutum ya sallah ta nafila har zuwa karfe 1 da wani abu, za ka ga cewa wajen awa 5 da wani abu, har zuwa karfe 1 zuwa da 20 zuwa da rabi din, yanin ka ga nan ma awa 5. To wani lokacin za ka ga tun karfe 7 rana ta daga gulgudan yanda yake halitta a yi salatun nafila. Saboda haka za ka ga cewa waɗansu gurare in za ka yi lissafi, inda ana turo maka takardu na gurare masallatan da za a yi idi, a waɗansu garuruwa za ka ga wani an ce karfe 7 ne ma za a yi salatun idi. Saboda a wannan gurin rana ta daga gulgudan yanda yake halitta a yi sallah ta nafila. To amma afdalul waqt ga salatu ad-duha shine lokacin da rana ta fara zahi sosai, kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadithin Muslim, wato salatul awwabin hina tarmudul fisal wa kadhalika qiyamu ramadana nafilatun wa fihi fadlun kabirun. Haka nan kuma malam yace qiyamu ramadana wato yin tarawihi a cikin watan ramadan nafilatun, wannan shi ma nafila ne. Nafila shine mutum zai kara wa kanshi lada daga annaflu ne, annaflu shine az-ziyadatu, kari na lada ne ga shi wanda yi wannan tarawihi din, zai kara wa kanshi dimbin lada da alkhairai masu yawa, kuma zai janyo wa kanshi albarka. Wa fihi fadlun kabirun, a cikin yin qiyamu ramadana a cikin sallatar tarawihi tare da limami akwai fadla wanda take mai girma, wanda ta tabbata daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ya ce ba qama ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dukkan wanda ya qiyamul layli a cikin watan ramadana yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana mai gaskatawa da cewa Allah ta'ala ne ya yi umarni da a yi shi, to za a gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifinsa. Shi ne malam ya ce wa man qamahu imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dukkan wanda ya yi qiyamul layli, ya yi qiyamu ramadana, ya yi tarawihi, ya yi tahajjudi, ya yi baqiya, ya yi asham, imanin saboda yana mai gaskatawa da sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai bada a kai, wahtisaban kuma yana mai neman lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, to an gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifuffukansa, duk abin da ya gabata, duk abin da ya aikata na laifi waɗanda suke ƙanana ne, to an yafe mai su, an gafarta mishi su. Na'am. Wal qiyamu min al-layli fi ramadana wa ghayrihi min an-nawafil al-muraghabi fiha. Malam yace qiyamul layl a cikin watan ramadana ko a wajen ramadana suna daga cikin nafilfili waɗanda aka kwadaitar a cikinsu. Wato yin qiyamul layli yana daga cikin siffa, yana daga cikin wato alama ta bayin Allah managarta, yana daga cikin ayyuka na ibadur rahman waɗanda suke kwana suna sallah, suke hana idansu barci da dare saboda ganawa da mahaliccinsu, bayan sun hana idansu barci da rana saboda ganawa da abakanan halitta, hada-hada ta kasuwanci, hada-hada ta mu'amala, kaje can ka zauna, kaje can ka zauna, to da dare kuma idan ka je gida sai ka hana idanka barci saboda ganawa da mahaliccinka, saboda hada-hadar tattaunawa da Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wala yuhafizu ala qiyamil layli illa mu'minun. ba wanda za ka ga yana kiyayewa qiyamul layli, face dai mutumin da imanin sa ya zama to imani ne na gaske, ba imani bane na jabbi. Saboda a cikin qiyamul layli za ka ga cewa kafirri ta shigo, ta shigo a cikin sallah ta rana sau da dama. Saboda a qiyamul layli zai iya yiwa in ka tashi irin lokacin wannan na sanyi, kowa da yake cikin ɗakin shi, in ba da ƙarhi bane za ka rage karatu, ba kowa ba ma zai ji kana karatu. In ka tashi saboda tsayuwar dare ce za ka yi, ba dole bane sai ka kunna wuta. Barantana hara ce a gidanka an kunna wuta, lafiya ma ba za ka kunna wuta a hili ba. Wato za ka ga cewa ibada ce wanda gaskiya in ba mai imani ba, in ba mutumin kirki ba, wanda ya zamanto imani ya ratsa zuciyar shi, ba wanda yake kulawa da ita, ba wanda zai kiyaye da zawwa da ita a kowace rana. To ita kuma qiyamul layli daga raka'a biyu take farawa abin da ya sama. Bayu ki alayhi salatu wa salamu kamar yanda ya tabbata cikin sunan na Abi Daud, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa, wato man ayqadha imra'atahu fil layli fa in lam tastayqiz fa nadaha ala wajhiha al ma' aw istayqadhathu imra'atuhu aw man istayqadhathu imra'atuhu fa in lam yastayqiz fa nadahat ala wajhihi fil ma'i thumma sallaya raka'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah kaseeran wa dhakirat. Wato a riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dukkan mutumin da ya tayar da iyalinsa da dare, idan bata tashi ba lokacin da ya tayar da ita ya samu dan ruwa ya dan yayyafa mata kadan, ta tashi ta tafi ta yi alwala, ko kuma shi shine mai nauyin barcin, ta tashi da wahari ta je ta yi alwala, ta zo ta ce wane wane, yace na amu, ta ce tashi lokacin qiyamul laylin mu yayi, bai tashi ba yayi nauyin barci, ta dan yayyafa mishi ruwa kadan, ya tashi ya je alwala ya zo shi, suka yi sallah ta nafila raka'a biyu. To za a rubuta su daga cikin waɗanda suke masu yawan ambaton Allah da yawa maza, da masu yawan ambaton Allah da yawa mata, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu alƙawalin wato gafara da kuma lada wanda yake mai girma, ita ce aljanna, wanda Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. To dan haka qiyamul layli tana daga cikin dashul fili waɗanda aka kwadaitar a cikin su, saboda a cikin ta akwai abubuwa da dama. Idan mutum yana so ya samu lafiyar jikinsa, dole sai yana hada da qiyamul layli, sai yana hada da qiyamul layli imma ta fi akhirul layl imma fi awwalil layl imma fi awsatihi, wato imma a ƙarshen dare ko a tsakiyar dare ko a farkon dare. Wassalatu ala mautal muslimina fariidatun yahmiluha man qama biha. Malam yace yin sallah ta jana'iza shine yin sallah ga matattu na musulmai, wannan farilla ce wanda take kifaya, fardu kifayatin ne. Shine yace yahmiluha man qama biha, wanda ya tsaya daga cikin musulmai yayi wannan sallah ta gawa, to ya doke ta ga saura. Idan mutun ya fadi ya rasu aka samu mutun uku hudu za su yi mai sallah, to falla alhamdu sun sauke wa saura, ko da sauran gabaki ɗaya lokaci ne na an ce hulani sun zo, kuma kaya na gona bai zo shi gida ba, kashi 10 kashi 8 cikin 10 ba su zo gida ba, kowa ya ba zama zuwa gona, to sai wanda Allah ta'ala mishi cikawa a cikin gari, wanda za su mishi sutura ba su wuce ba mutum biyar. To yanzu wannan ba za a ce ba dole sai an je gona an koro mutane, a inna fil nasi shugulan, wato akwai abin da ya damu mutane a wannan lokaci, akwai wato shugulin da ya rikitar da mutane ya ɗimotar da su ya hana su zama a cikin gari. To yanzu wannan waɗanda za su yi wa wannan mamaci sallah 5 ne 6 ne 7 ne 8 ne, in suka yi mai sallah shikenan sun sauke wa sauran musulmai. Amma in kowa ya ce tunda dai wani da gangame ta higona ya san sarewa na bashi lafiya, ni ma banna tsayawa, shi ma wancan ya ce, shi ma wancan ya ce, gabaki ɗaya aka ta higona aka bar shi mamacin, kowa ya ce shi zai kashe aikin shi zo a yi sallah da shi a ji a yi sutura. To wannan kowa daga cikin wato ƴan garin nan da ƴan unguwan nan gabaki ɗaya sun yi tarayya a cikin laifi, kuma ya zamanto wajibi dole wato ga shugaban unguwa yayi magana, yayi magana akan wannan abin da aka aikata na rashin kirki. An gane ko? Wa kadhalika muwaratuhum bid-dafni wa ghusluhum sunnatun wajibatun. Malam yace wa kadhalika muwaratuhum bid-dafn. Haka nan kuma sitirce su ta hanyar binne su a cikin ramin su. Wannan shi ma fardu kifayatin ne. Dole ne idan mamaci ya fadi ya rasu ko mun san da diyan shi suke mishi ko mun san da baban shi yake mishi a je a sitirce shi. Ba zai ce ba a bar shi ya dinga kallon shi lokaci zuwa lokaci. Dole ne a je a sitirce shi. Wa ghusluhum sunnatun wajibatun. Sannan kuma wankan su wato wanka na mamata na musulmai wanda ba sun mutu bane a filin yaƙi kuma wanda ba ya mutu bane a wajen aikin hajji. An gane ku? Ko kuma ba bari bane. To wanka na matattu na musulmai sunna ce wanda take mai ƙarfi wanda addini na musulunci ya kuɗaitar a kanta. Shi yasa a malikiya waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ghuslul mayyit yana shiga ƙalƙashin wanka wanda yake na farilla. Na dole ne a yi wa mutum. Wa kadhalika talabul ilmi fariḍatun 'ammatun yahmiluha man qama biha illa ma yalzamu ar-rajula fi khassati nafsihi. Malam yace haka nan kuma mutum yaje ya nemo ilimi, yaje ya shige da huci, yayi shige da huci, ya hana idan shi barci dare da rana saboda neman ilimi. Wannan farilla ce wanda ta hada kowa da kowa. Dole ne a ce an samu a cikin wanda suka san ilimi na tafsiri, waɗanda suka san ilimi na hadisi, waɗanda suka san ilimi na fiqhu, waɗanda suka san ilimi na nahwu, waɗanda suka san ilimi na sarfu. Ilimi dai wanda addini na musulunci yake buƙatuwa zuwa gare shi, yake da ishirwar shi. Akwai ilimin da ilmuhu wa jahluhu sawa'un la yadurru wa la yanfa. To irin wannan ilimin ba shi ake magana akai ba. Ilimin da ya zamanto addini na musulunci yana buƙatar shi, wanda sai da shi za a fahimci addini na musulunci. Wannan shine abin da yake dole a ce a al'umma an samu waɗannan masu ilimin wannan. An gane ko? Yahmiluha man qama biha. Amma waɗanda suka bayar da kansu, wato suka sallama kansu zuwa ga ilimi, sun ɗokewa sauran 'yan kasuwa, sun ɗokewa 'yan zaman banza, sun ɗokewa masu zaman titi. An gane ko? A nan ana nufin ilimi kawai mutum ya maida kanshi shi mai neman ilimi na almajiri ne, shi ne a matsayin fardu kifayatin ɗin. Ba ana nufin cewa ba kawai karatun ilimin dukan shi kawai fardu kifayatin ne. Ɓangaren abin da ya shafi gyaran alwala inda ya kai ka iya a unguwa shi kenan. Kowa ma in ya samu cakwaki a alwalar shi inda ya same ka an zamana lahiya, ba shi ake nufi ba. Irin abin da ya shafi harkar yanzu kamar abin da ya shafi ilimi na zakka. Hukumce-hukumcen da yake cikin zakka da abubuwan da suke a alfatawa al-mu'asira, irin abin da ya shafi bank islamic da makamantansu. To wannan a ce mutum kowa sai ya zurfafa a ciki shi ne ba wajibi ba. A samu ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu a unguwa wanda sun fahimci abin da kyau. Yanda irin wannan mas'alal idan ta taso in aka fake da su za a samu warwara a ciki. Amma dukkan mas'alar da ya zamanto a kowane lokaci ta tajaddad au a kowane lokaci tana maimaituwa. An gane ku? Irin abin da ya shafi sallah. In baka nan ma yin ta za yi, in kana nan ma yin ta za yi, ba za a ce ba a jinkirta wannan mu'amalar sai wani ya zo shi za a yi. A yi haƙuri. Sallah ita dole ne a yi ta, to haka nan dole ne mutum ya san hukumce-hukumcenta. Shi ne ya ce, illa ma yalzamu ar-rajula fi khassati nafsihi. Ba ce dai abin da yake kama mutum a cikin karan kanshi shi kaɗai. Kaga yana abin da ya shafi tauhidi. Ɓangaren tauhidi ba a taƙalidanci a cikinsa. Dole ne ya zamanto mutum ya karanci tauhidi, ya san aƙida, ya san wane ne mahaliccin shi, ya san menene matsayin shi a wajen shi, ya san shi a matsayin wa yake, ya san menene annabin Allah, ya san menene littafin Allah, ya san menene ya dace da a siffanta Allah da shi, menene ya dace da a kirari Allah da shi, menene ya dace da a siffanta annabi da shi, menene ya dace da tsakankanin shi da annabi. Wannan duka dole ne mutum sai ya sani. A tambaye ka kalmar shahada ma'anarta kace baka sani ba. Amma inda za a hudo, in za a zauna garrama ta kasuwanci, kai kowa baki a gurin amma kalmar shahada sai a ji kaman kai wannan kurma ne to wannan bai dace ba abin da yake wajibi akan mutum a karan kanshi irin abin da ya shafi hukumce hukumce na sallah kama tun daga tsarki yin alwallal yin sallah to dole ne mutum ya je ya koye ta dole ne wannan ba fardhu kifayatin bane wannan yana daga cikin fardhu aini abin da yake na dole ne mutum ya koya idan Allah ta'ala ya hore maka dukiya dole ne kafin ka tafi aikin haji ka karanci ibada ta aikin haji ka karance ta ba ka je ba ka ce kamar ayatul nas yaf'aluna haka za a fa'alu ka ce zan yi ne irin yanda mutane naga suna yi ibada ba a yin ta da haka ne ibada ana yin ta ne bil adillati wal barahin labi kama yaqulun nas ko kama yaf'alun nas ana yin ta ne da dalilai da hujjoji ba kamar yanda naga mutane suna aikata ba wa fariidatul jihadi 'ammatun yahmiluha man qama biha malan yace farilla ta yaki in dai an samu sababin na yaki yaki ya zamanto wajibi to farilla sai ta ma 'ammaci ta hada kowa da kowa daga cikin musulmai amma yahmiluha man qama biha wanda ya tsaya ya tinkaru wannan al'amarin wadanda suka bada kansu saboda yaki na ɗaukaka addinin Allah sun ɗokewa ragwaje sun ɗokewa masu son su zauna a gari sun ɗokewa masu kokari wanda suke ƴan kasuwa ne na musulmai wanda suke kokari su samu abin da za su tallaba wa su waɗannan masu fita yaki din sun ɗoke musu daga kansu illa an yakhshal aduwwu mahallata qaumi to sai dai idan ka ji an ce yaki bai sauka ba akan kowa daga cikin musulmai sai dai in ya zamanto abokanan adawar wato sun fado unguwar waɗannan mutanen na musulmai sun fado wannan gari na musulmai to yanzu a wannan lokacin fa yajibu alaihim fardan qitaluhum wato qitaluhum yaqar abokanan adawan nan fa yajibu alaihim ya zamanto wajibi akan ƴan garin wannan madansu da matansu kunsu da kulkwatansu to ya wajaba akan su kamawa wanda take ta farilla ba ta wai sunna mai karfi ba dole ne kowa daga cikin su ya fito koda baban shi bai bashi izini da ya fito ba dole ne idza kanu mithlai adadihim idan dai waɗannan abokanan adawar suka kasance linki biyin adadin musulman ne an gane ku amma in ya zamanto da suka fito su ƴan garin dukan su gabaki daya ka musu kudin goro bu su wuce ba 3000 madansu da matansu manyansu da yaransu amma su kuma da suka zo da suka tinkaro daga gabal baka ganin ƙarshen sun yi 10,012 to in dai hala akwai wata mafaka ka je ka fake wannan ba laifi in dai kafirai bu su wuce ba linki biyin musulmai to bai halitta musulmi ya kuce musu ya shiri kafiri biyu suka ce za su kawo musulmi ɗaya hari bai halitta musulmin nan ya shiri amma in kafiran sun kai 3 or 4 yana da damar ya sara ba ragwanci ba ne an gane ko to haka nan shi ma amma in ya zamanto musulmai sun kai 10,012 to kafirai ko 50,000 ne ba za a tsere musu ba in dai musulmai sun kai 10,012 to ba za su tsere wa kafirai ko 50,000 ne ba kaga 50,000 sun linka su wajen 4 to amma ba za su tsere musu ba saboda in dai musulmai sun kai 10,012 adadin su ya kai wanda koran dana ta 100,000 za su iya tinkara alhamdulillah alilmu indahu subhanahu wa ta'ala.